MD, your favorite producer.
Bilimbaba.
More music on houseofsounds.com.
Daga idan kina kalla zan baki soyayya inna baki soyayya bani yarinya ki bani so ziki bani soyayya ki bani so ziki bani soyayya Inda kaga nota na kaga zara suna tafe Zibe bitankani Inda zaki je Baza na bariki ba Kizam kula dake Baza na bariki ba Kibani so Zikibani so Yaya Kibani so Zikibani so Yaya So, ziki bani so, yaya, ki bani so, so, ziki bani so, yaya.
More music at houseofsongs.com.